أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 23 da watan Muharram shekara ta 1447 hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalam zamu tashi zamu ci gaba da karatun fiqhun mutamalikiya mai albarka cikin wannan littafi mai tarin albarka ar-risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala zamu tashi wannan shine darasin mu na 18 zamu tashi inda malamin yake cewa babun fidda haya wa zaba'i wal aqiqa wa sayd wal khitan wa ma yuharramu min al-adimati wal ashriba baban dake bayani cikin layya wa zaba'i da yanke yanke wal aqiqatu da suna wa sayd da farauta wal khitan da kaciya wa ma yuharramu min al-adima da abinda aka haramta na nau'i nau'i na abinci wal ashriba da abin sha duka wannan baban zai kawo mana wannan abubuwa gabaki daya a ciki Mala Ibn Abi Zaid rahimahullahu ta'ala yake cewa wal udhiyatu wal adhiyatu sunnatun wajiba ita layyi sunna ce wajiba alaman istata'a ha ga duk wanda yake da ikonta sunna wajiba ita ce sunna mai ƙarfi sunna muakkada ma'ana sunna ce muakkada ga wanda yake da ikonta amma yace wa aqallu ma yuzu fiha min al asnani mafi karancin abin da yake wadatarwa a cikin layyi na shekarun dabbobi al juzu min ad da'an tirnan ne daga cikin raguna wa huwa ibnu sana shine dan shekara guda wakila ibnu samaniya ta ashhur wasu malaman sun ce dan wata 8 duka a malikiya ake magana wakila ibnu asharata ashhur wasu sun ce dan wata 10 cikin malikiya wasniyu min al-ma'azi wasu malaman sun ce dan 6 wasniyu min al-ma'azi sniyu kuma daga cikin yan akwaki ma'ana wanda ya isa wa huwa ma aufa sanatan shine dan akuyin da ya cika shekara guda wa dakhala fi saniya ya shiga ta biyu wala yuzu fi dhahaya min al-ma'azi yace bayya wadatarwa cikin layya na yan awakin wal bakar da in an ce dan akuya ko rago har matar ta shiga ciki da stomachia da wannan akuya yace bayya wadatarwa daga cikin layya daga dan akuyan da akuyar da saniya da raqum ma illa sinni sai sinni wa sinni min al-bakari sinni wanda isa layya cikin shanu ma da khalafi sanar rabi'a shine wanda ya shiga shekara ta 4 sai ya shiga ta 4 wasani min al-ibli cikin raqum ma ko wanda ya isa ibnu sita sinina dan shekara 6 wa fuhulud da'ani fi dhahaya afdalu yace bijini na rago a cikin layya shi yahi min khisyani ha gami da dandakake dandakake shine wanda aka dandake yan marinan shi dan ba a buƙatar yama sauran wannan tumakai bijini to wannan ayi da wanda yake ba dandakake ba yana iya yin ma dabba wannan tumkiya bijini shi yahi saboda wancan da ko wani nau'i na nakasu tare da shi wa khisyanaha afdalu min inasiha yace kuma dandakakken wanda aka dandake yahi farala gami da tumkiya wa inasuha afdalu min zukurul ma'azi kuma matan sun hi gami da dan namijin dan akuya tumkiya ta hi namijin dan akuya alayya wajen farala da daraja wa min inasiha kuma ta hi matan akuya tunda ta hi namijin kuma da ma'amin babu aula ta hi akuya yace wa fuhulul ma'azi afdalu min inasiha kuma bijini na dan akuya yahi gami da akuya wa inasul ma'azi amma kuma macan akuya afdal min al-ibli tahira qumi wal baqar tahisaniya fi dhahaya a cikin layya ma'ana malikiya haka suka tare da sauran wasu mazahib da suka tare cewa har alayyan ma mai girman sun hi da raqumi da saniya sun hi farala wa amma fil hadaya amma cikin hadaya duka wannan sabanin malamai a cikin fiqhul muqarana ake tattauna amma wannan ana magana fiqhu ta mazhaba guda ake karanta wa amma fil hadaya amma cikin hadaya fal iblu afdalu raqum masu suka hi saboda nan kyan nama ake so a cikin layya su kuma can gurin yawan nama ake so saboda bakin da suka je a wadatar da su da abinci yace fal iblu afdalu a wajen hadaya cikin aikin hajji raqumi shi yahi summar bakar sannan saniya summar ma'az sannan sada'an sannan rago summar ma'az sannan dan akuya kenan wannan a cikin hadaya yace wala yuzu fi shay'in min zalika awra'un a cikin wannan gaba ɗaya da aka zano bai halitta ba a sa mai ido ɗaya wala maridatun ko wata marar lahiya wala al-arja'ul bayyinu dala'uha ko kuma mai gurgunci wanda gurguncin ta ya bayyana yace wala al-ajfa'u allati la shahama fiha ko kuma raman ma wanda babu kitse tare da ita duka wannan bata wadatarwa a layya da ita ko hadaya yace wa yuttaqa fiha al-aybu kulluhu, a kiyaye dukkan wani aibu na dabba a cikin dabban layya ko kuma ta hadaya. Wala mashquqatul uzn, ko wadda kunnanta ya tsage, illa an yakuna yasiran, sai in tsaga kunnan yar kadanci kamar irin wadda ake ta wuta ta yin sheda da masana. Wa kazalika al-qada, wa haka nan yankewa, yankewa ma ta kunni, a cire kunnan kada ya zama mai yawa ne. Yace wa makasuratul qarni, da wadda kafanta ya kare, in kana yudmi, in yana zubda jini, fala yajuzu bi halitta ba, kenan yake nuna cewa tabo ne sabuwar kariya kaho ce, tunda har yana zubda jini aibu ne ba za a yi da shi ba. Wa illam yudum fa zalika ja'izun, idan kuma bayya zubda jini to wannan ya halitta a yi da ita saboda tsohon rauni ne. Yace wal yalil rajulu zabaha udhiyatihi, mutun ya jibinci yanka layyashi biyadihi da kanshi, ba'ada zabihil imami, dan saboda kaga annabi alayhi salatu wassalam shi yayi yanka, mas'ala ta mutun ya yanka ko wani ya yanka mishi duka ya halitta, amma al afdal, mafifici mai yanka ya jibinci yanka abin shi da kanshi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya abin ne karantar da mu. Amma kuma ka ba wani ya yanka maka, ma sawa'un kana da lahiya ko kuma baka da uzuri, kawai ganin dama haka ka ba wani ya yanka maka, to wannan shi ma ya halitta, saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka raqumi 100, kaga ya yanka ko 30 ne aka ce shi kuma ya ba ma wani ya yanka sauran, kenan kaga wani ya jibincin mishi ya ida samu, sai ya nuna halaccin ka ba wani wakilcin ya yanka maka. Amma shi ma kamar yadda muke faɗa, abubuwa na zamani gaba ɗaya addinin mu an cike shi da kasuwanci, komai an sayo kasuwanci cikin shi, ya zama na an maida limammai a cikin unguwa ko a kawai su za a kafa su tashi suna bi gida gida suna yanka, ana ba su 20-20 ko 40-40, to kaga shi ma an cuso kasuwa a cikin abin. To duka wannan abu ne wanda bai da asali, bai da tushe, ba dole ba yanka sai malami. Duk wanda ya kasance musulmi ne, menene abin wahala a cikin kawai bismillah, bismillah, kalmar bismillah ba ma sai an ida sata ba, wazin ta gagara, ba wanda zai ta gagara, amma galibi ba za su bayyana ma wannan kin ba cewa ga abin da ake cewa, dan saboda badda sau ma sun ce mishi sunan mi, sunan mai abin sun sani, wa tabbas ba bukata fadin suna, amma dan jahili ya sa akan ya ce kai kai har da wani abu da ake ambata wanda mu ba mu san shi ba, a gaya musu sunan mai abin, duk da sun san ba abin da ake cewa ba a ambata sunan mutum, kawo bismillah kin nan ita ce. Amma an aka kyale shuru kawai suka ga bismillah, gobe kenan shi ma wani jahilin yayi ma kanshi, yayi ma kanshi, amma a nuna wani abin da cewa akwai wani sirri a ƙasa wanda ku kusan da shi ba sai mu. Duka wannan jirkicewar lamari ne wanda addini duk an cike shi da neman kuɗi. Yace wal yalil rajulu zabaha udhiyatihi biyadihi, mutun ya jibinci yanka shi da kanshi, ba'ada zabihil imamu, bayan liman ya yanka. Yace wa na'au nahari, ko sukewar liman, yawman nahari, da ranar suka daha watan da hantsi. Wa man zabaha qabla an yadhbaha al-imam, duk wanda ya yanka kahin liman ya yanka, aw yanhar, ko kahin liman yayi suka, a ada udhiyatahu, ya sake laye shi kamar yadda muka gani ga Abu Burda. Wa man la imama lahum, wanda ba su da shugaba, fali taharru salatu aqrabul a'imma ilayhim, to su yi kirdadan sallah mafi kusancin shugaba na kusa da su. Shugaban nan gurin abinda zan yi ta tunanin mu zai kai, an ce al-imam, al-imam a lokacin su shugaban kuma shine limamin sallah, gwamnan da zai kasance gwamnan zandar ne kuma shine limamin sallah, saboda wancan lokacin ana zabo mafi addini, mafi ilimi shine shugaba, kuma shine malamin addini. To shi yasa daga an ce al-imam shine deƙin sarki, kuma shine liman kin. Yace fali taharrau, shi yasa zaka ga alƙalai da dama, zaka ga rubuce-rubucen su, alƙadi ibnu hubaira, alƙadi ibnu al-arabi, al-mal dillat tattahum malikiyan, da magani alƙalai ne suka rubuta su, saboda su suke da khibra a cikin fiqh, su suke da ƙwarewa, dan dama hay da aka zabo wanda kowa ilimin mazhabin aka bashi alƙalanci, duk da ba a san shi ba, amma wannan ba zai hana shi rubuce-rubucen shi ba. Yace fali taharrau, su yi kirdadan salatu aqrabul a'imma ilaihim, sallan mafi kusancin limammai a gare su, wa zabhihi, da kuma yanka shi, su yi kirdadan wanda ke kusa, kamar wanda ke kewayen zandar, wanda ba imam a garin su, su yi kirdado, ko yanzu ga waya ma bai kai ba kirdado, sun kira kawai su ce liman ya yanka, a gaya musu a ba su labari, duk komai mu Allah kama mu saukin shi. Can baya da muka ga sallar jana'iza cewa an ɗauka a wuya a yi gudu-gudu a yi gaugawa, mu mota ce ma ba gaugawa ba, ta wuce gaugawa. Yace wa zabahu, wa man dhaha bi lailin, wanda ya yi layyashi da daddare, aw ahada, ko ya yi hadaya shi, lam yuzihi, ba ta wadatar ba. Wa ayyamun nahar salatun, kwanakan layya guda uku ne, da ranar da kwana biyu da suka biyo bayanta. Yace yuzbahu fiha, za a yi yanka a ciki, aw yunhar, ko kuma a yi suka, ila gurubi shamsi, har zuwa faduwar rana, min akhiriha, daga kwanakan na ƙarshe, kwana na ɗaya na biyu ƙarshen na uku har zuwa faduwar ranar shi lokaci ne da ya halitta ayyanka yace wa afdalul ayyamul nahari awwaluha amma mafificin ranar da za a yanka ita ce rana ta farko wa man fatahu zabhu fil yawmil awwali ila zawali wanda yanka ta kubuce mishi a rana ta farko har zuwa gushewar rana har zuwa wajen karhe ɗaya bai samu abin da zai yanka ba yace faqad qala ba'du ahlil ilmi wasu daga cikin malamai sun ce yustahabbu lahu an yasbira ila duhar yawmis sani an so mustahabbi ne gare shi ya hakura har zuwa rana ta biyu a rana ta farkon bai samu ba sai zuwa rana ta biyu sai har zuwa abin da nake so zawali to ya bari har sai gobe amma in ya yanka mata idan mustahabbi aka ce wala yuba'u shay'un min al-udhiyya ba a sai da komi daga cikin layya jildun wala ghayruhu ko fata ko waninta yace wa tuwajjahu zabihatu inda zabhi an kare kuma zancan layya sai kuma zancan yanka yace ana fuskantar da abin yanka ila qiblatu zuwa ga al-qibla wal yaqul zabihu shi mai yankan yace bismillahi wallahu akbar yace bismillahi wallahu akbar wannan cikin layya yankan layya ake magana ba sauran yanka ba sauran yanka kawai tunda kwanukan layya cike suke da kabarbari to har gurin yankan ayi kabbara amma in ya zama na layya sai sauran yanka ce mun sani kawai bismillah kadai ake yace wa in zada fil udiyati rabbana taqabbal minna fala ba'sa bizalika in ya kara wannan addu'a cikin layya ya Allah ka karba mana babu lahi a gare a kan wannan saboda sun ciro shi ne karkashin wanda sunnan talayyak annabi ibrahim yayi addu'a lokacin da yake yanka yace wa man nasiya tasmiya fi zabahi udhiyatin aw ghayriha duk wanda ya mance bismillah wajen yanka layyashi ko kuma waninta ko layyace ko wata yanka fa innaha tu'kalu za'a ci in mantuwa ce ya manta yin bismillah wa in ta'ammada tarka tasmiya inda gangan ya bar bismillah lam tu'kal ba za'a ci wannan yanka ba wa kazalika inda irsalul jawarihi ala sayyid haka nan idan zai kora mamekanta akan harauta masu sanya miki an ce aljawari masu sa miki kamar kare kamar shahu daga aljurhu ne karnukan ko kuma shahan da za a tura ya kamo farauta shi ma in za a sake shi bismillah ake ayi bismillah a cinna shi in kibiya ce ayi bismillah a halba ta to inda gangan ya bar bismillah ba za a ci ba in kuma mantuwa ce yayi ya halba kibiya ko ya halba kaushin ko ya tura karan nashi da mantuwa bai yi bismillah ba wannan za a ci yace wala yuba'u min al-udhiyati wala ayyatu wan-nusku lahamun wala juldun yace ba a saidawa cikin layya ko suna ko kuma wani abu na ibada wannan hadaya ba za a saida naman ba wala juldun ko kuma fata wala wadukun ko wani bargo wala asabun ko jijiya wala ghairu zalika ko wani wannan komin su ba a saidawa wa yakulu rajul min udhiyatihi mutun zai ci daga layyar shi wai tasaddaqu minha yayi sarka daga ciki afdalu lahu shi yahi a gare shi walaysa biwajibun alai amma ba wajibi bane a gare shi wala ya'kulu min fidyatil aza wannan layye kenan amma kuma ita fidiya ta kazamta ba zai ci ba daga ciki wajaza'u sayyid kuma sakamakon harayta farauta wa nazrul masakini dama alwashi na miskinai anan gurin dabbar da ba zaka ci ba a cikin aikin haji mun san cewa wanda ya kashe kwalkwata ko ya cire harce sai yayi fidiya sai yayi fidiya haka nan in ka kashe farauta sai ka rama ta hakanan alwashi da kai na miskinai kace radda Allah kai na haji sai na yanka ma miskinai tumkiya ko akuya ko kaza to wannan abin da kai yanka musu da wannan fidiya ta kazamta da sakamakon harautar da ka kashe duka wannan su in ka yanka ba irin na layya bane su ko dan danan bakinka ba ka sa ba zakka ci ba me yasa saboda taushi kafa hutuna wani idan ya kasance yana da hali da gangan sai ya rika kashe kwalkwata dan an yanka ya samu ya ci in ya yanka ma in yayi fidiyar ya samu ya ci amma sai aka ce in ya yanka yayi ramuwar shi ko dan dano bai yayi ba kenan sai sa ya kiyaye cewa asara ce kawai zan yi yace wa ma adiba min hadai tadawi qabla mahallihi duk abin da ya halaka shine adiba ya halaka daga cikin hadaya ta tadawi ta nafila qabla mahallihi kahin zuwa ga gurin shi yace shi ma wannan mutum ba zai ci ba dabbar da ka dauka cewa wannan rago ne nayi alwashin inda je yana yanka ma miskinan makka kamar daga garinku in kusa da makka ne ka ja wannan ragon kana tahiya da shi to sai yake alamun mutuwa kai yanka shi to shi ma in kai yanka ba ka ci ba shi ma saddu zari'a ne taushi kafa ne ka a bada dama cewa in ya kasa ya mutu kai yanka kai ma ka ci wani da gangan bai ma kai ga matsayin a yanka kin ba a hanya ya yanka shi in yunwa shi ta kai mishi yunwa ya yanka dan saboda to ya san cewa ko ya yanka ya ce ya kusa mutuwa ne shi ba zai ci ba ba zai shiga wannan kofa an rihe ta. Yace wai akuli mimma suwa zalika insha amma zai ci duk wani abin da ba wannan ba in yaso. Wa zakatu qada wal hulqumi zai mana ta'arifin yanka. Yanka ita ce yanke makoshi wal audaji da jijiyar wuya. Wala yujzi'u aqallu min zalika yanka kasa da haka bai wadatar ba. Wannan guda biyin a wajen yanka su ake so a yanki. Kawai da makoshi da kuma jijiyar wuya. Wannan guda biyin aka yanke su shine yanka tayi amma in an yanke daya ba bar dai ba koda ya mutu ba wannan yankan ta kashe ba wahala dai ta kashe shi ba yanka bace ba za a ci ba wa in rafa'a yadahu ba'da qada'i ba'd zalika idan ya dage hannun shi bayan ya yanke wani bangare na wannan kin bayan ya sa ya goga ya cire rabin wuya rabin makoshi kuma ya dage wuka da gangan ya daga sun ma'ada da husan nan ya maido hannun shi fa ajhaza ya ida sa falatu ukalu ba za a ci ba idan da gangan yayi wannan wa in tamada hatta qada ar-rasa idan ya ci gaba da yanka har sai da ya yanke wuya asa a ya munana akan yankar da yake yana yi sai da ya cire hai cire kan gaba daya wannan ya munana ba za a ci ba waltu ukal ya munana kai waltu ukal za a ci wannan yankar kenan wannan saboda kuskure ne ba wanda zai yankar da gangan yayi tai hayya cire kan yace wa man zabaha min al-qafa wanda yayi yanka daga qiya lamtu ukal ba za a ci ba wal baqaratu tuzbahu yace ita saniya yanka ta ake fa in nuhirat ukilat idan kuma aka soke ta ma za a iya cin ta kenan wannan ita ce sunna ta saniya ita yanka ta ake kuma in soke ta aka yi ma za a ci wa qad ukhtilafa fi akliha yace fa in zubihat lam tuqal yace wal ibratun haru yawa abinda na wuce shi kuma raqumi soke shi ake fa in zubihat idan an yanka shi lam tuqal ba za a ci ba wa qaluqtilafa fi akliha amma malamai sun yi sabani wajen cin na malikiyan ma kansu raqumin da yan zamana kwantar da shi aka yanka ba sokewa ba tunda shi sunna shi sokewa ce yace wal ganamu tuzba su kananan dabbobi yanka su ake fa in nuhirat idan aka soke su lamtu ukalwan nan ba za a ci su ba yace wa qaluqtilafa kuma su ma an yi sabani aidan kuma fi zalika cikin wannan cikin cin nasu akwai sabani cikin malaman mazhaba yace wa zakatu ma fil badni zakatu ummihi yankar abin da ke cikin dabba yankan ma'aiyyar shi idza tamma khalquhu idan halitta shi ta cika wa nabata sha'ruhu gashin shi ya abin nan ya bubbugo kenan idan dabba ya zamana ko akuya ko tumkiya ko saniya a cikin ta akwai da dan nan halitta shi ta cika har ya fara yin gashi to aka yanka uwa shi ma yankar shi ce in aka huddo shi ana iya ciccira shi a dafa yace wal munkhaniqatu bi hablin wadda tam maqure da igiya wani hauhi da makamancin shi wal mauquzatu bi asan da wadda aka geheta da sanda wa shibihaha da makamantan su wal mutaraddiyatu da wadda ta gangaro daga saman wani dutsi ko saman wani guri wan nadihatu da wadda aka soke wa akilatu sabu'i da wadda namun daji suka cinye yace in balaga zalika min hafi hazihi rujuhu mablaga la ta'ishu ma'ahu duka wannan da aka zano idan ta kai wani matsayin da in an barta ba za ta rayu ba mutuwa za ta yi lamtu kalbi zakatin ba za a ci ta ba koda an yanka wala ba asabil mutar kaga wannan idan ya kasance da al mutaraddiyatu da an nadiha wanda Allah ya ambata idan wannan raunin da suka fado ko aka soke su ko aka buge su ko sakiyen musu da naman daji yan musu idan koda an barta mutuwa za ta yi wannan dan an yanka yankan ba za ta bada dama a ci ta ba amma inda a ce in an barta za ta ida sa za ta yi rai to wannan ita ce in an yanka za a ci yasa Allah ya ce illa ma zakaitum sai abinda kuka yanka yace wala ba asalil mutarriba bulahi ga wanda yake matsatse an yi akulul maitaci ya ci mushe ya ci gawa yana cikin bulaguro yana cikin sahara yana hanyar libi babu ruwa babu abincin su ya kare to wannan suna da dama su ci mushe su ci gawa waye shi ba'u ya ci ya koshi waye tazawwada har ma yayi guziri fa in istagana an hadarha idan ya wadata a gare ta ya gefa yana dauke da soyayyen na mushi yana ganin sun shigo gari inda ana samun abinci to ya zubda shi ya hudda shi ma daga kayan shi wala ba'sa bil intifa'i bi jildiha babu maka babu anhwani babu lahi yace ayi anhwani da fatatta idza dubiga idan an jeme ita mushe almaitata ce dai ake magana mushe idan an jeme wannan fata babu lahi ayi anhwani da ita kamar yadda annabi ce tahiru har ma'u wal qarzu da ruwa da bagaruwa suna tsarkake ta yace amma wala yusalli alaihi salla alaihi ba za a yi salla akan ta ba ita mushe wala yuba'u ba za a saida ba wala ba'sa bi salati ala juludi sibai babu lahi ayi sallah abu safatan namun daji iza zukiyat idan an abun nan inta idan yanka ta akai wa bai'uha kuma da saida ta babu lahi a saida ta babu lahi ayi sallah abu sa wa yuntafa bi sufil maytati ana amfani da gashi na mushi dabbar da ta mutu a karto gashin ayi amfani da shi wa sha'ariha da gashin ta na jiki sufi daban gashi sha'ar daban yace wa ma yuzau min hafi hali hayati abinda aka ciro daga halin rayuwarta shi ma gashin ana iya amfani dabba ce da ranta duka wasu galibi kayan sanhi da ake da gashi ne na dabbobi kuma da ransa aka ciro a jikin babu lahi ayi amfani irin wannan da shi yace wa ahabu ina an yi gusalu amma abinda muka hiso a gare mu malaman malikiya a wanke shi kafin ayi amfani wala yuntafa'u bi rishiha ba za a yi amfani da gashin ta ba gashi wannan wanda ke jikin irin na tsuntsu wala bi qarniha ko da qawanta wa azlafiha da qohatanta wa anyabiha da haƙoranta kaga gashi kadai aka bada dama tana da rai a ciro ayi amfani da shi amma banda gashin ta irin wannan na jikin tsuntsu wanda yake rish ne wala bi qarniha ko kafan a ciro a ce ayi amfani da ranta ko kuma qohatanta ko kuma haƙoranta yace wa kuriha lintifa'u bi anyabil fili an karhanta yin amfani da gashin giwa da haƙorin giwa nake so wa kada ikhtilafa fi zalika an yi sabani a cikin wannan al-imam mai muftasar khalil Allah mushi rahama yayi ishara zuwa ga wannan a cikin abun nan a cikin wannan muftasar kai yake cewa fi ha karahatul aji a cikin mudawwana ya zo cewa makaruhi ne amfani da haƙorin giwa wa kada ikhtilafa fi zalika an yi sabani a cikin wannan wa matat fihi fa'ara wa matat fihi fa'ara abinda wannan ta bayrayan muta a ciki ko dai wa ma matat tine da kai mako jumla bata yi dadi ba a ce wa matat fihi fa'ara wa ma matat fihi fa'ara abinda bayrayan muta a cikin shi min samanin na mai azaitin ko kuma zait au asalin ko zuma za'ibin wanda yake narkakke ba galas din shi ba dore ha sai a gefa shi walam yuqal ba za a ci ba matukar ya kasance mai ne ba sandararre ba mai ne ruwa dai raya fada to wannan ba za a ci ba sai a zubda shi dan saboda ya ci kuda ya gamu da shi yace wala ba asa an yustazfa bi zaiti amma babu lahi idan mai ne na fitrul ayi amfani ayi hutula da shi wa shibhi da ma wani shi fi gairul masajid a cikin hutular da ba ta masallaci ba saboda ya zama najasa sai a sama hutula amma hutula ba ta masallaci ba yace wali tahaffaza minhu a kiyaye gare shi man da bera fetural kin da bera ya fada kai a hutulan masallaci yace wa in kana jamidan idan kuma man sandararre ne dur har sai a gefa wannan beran wa ma haula hada abin da ke gehen shi kenan in kaman man shanu ne yana kwance bera ya hau sai a yadi inda beran yake da abin da ke gehen beran sai a zubda ayi amfani da sauran yace wa ukila ma baki sai a ci abin da yayi sauran qala sahanun al-imam sahanun yake cewa illa an yaqula muqamu hafi sai fa idan beran ya jima a ciki ya zamana ya jima a ciki kaga in ya kai wani sati ai yayi ribewar da koda sandararre ne ya bata shi fa innahu yudrahu kulluhu idan ya jima sahanu ne yace a watsa shi gaba ɗayan shi sai zancan abinci yace wala ba asabi ta'ami ahlul kitab babu lahi da abincin yahudawa ahlul kitab da nasaru wa zaba'ihim da yankansu har yankansu babu lahi a ci wa kuriha akalu shuhumi awa banda yankar da suka ambaci gumar kansu kawai yanka haka ta al'ada su ta yanka kawai wa kuriha akalu shuhumi yahudi an karhanta cin kitse na yahudawa minhum daga cikin min gairi taharimin amma ba haramci bane yace wala ukalu ma zakahu majusi ba za a ci ba abinda majusawa suka ci me yasa aka ce ya halitta cin yankan su zan da Allah ya ce wa da'amul lazina utul kitabu hillul lakum nan at'am ana rihin azzaba'i yankas amma ba majusi abinda ya yanka wannan ba za a ci ba amma kana ma laysa fihi zakatun min ta'amihim fa laysa bi haram yace amma duk abinda ba yanka shi ake ba na abincin su har majusawan wannan babu lahi akan shi wata shinkafa ce sun daha wata maka ce sun daha wannan babu lahi gaba ɗayan su da majusawan da kristocin da yahudawan ka ci dan saboda ba wani iba wani yanka a ciki yace wa saidu lillahi makaruhun sai farauta farauta yace ga dan saboda wargi makaruhi ne kawo mutun ya tashi farauta dan saboda jin dadi ba bukata cin namun dajin ba ta kama kamar yadda yake farauta ta yanzu galibi ba ta bukata bace wanda turawa su huta daji ko laraba su huta dan saboda farauta barewa da sauransu to wannan makaruhi ne a malikiya saboda rai ne zaka kama ka huddo su dabbobin daga cikin rayuwar su da suka saba wanda Allah ya musu ka kawo su cikin gararan ba koda kiwon su zaka yi shiga haƙin su ne yace wa sayd li ghayr lahu muba amma farauta in ba dan wargi bane ita halakci wa kullu ma qatalahu kaluka duk abinda karanka ya kashe almuallami wanda yake malami au bazukal muallam ko kuma shahon ka wanda yake malami ma'ana wanda an karantar da shi farauta ya san sha'anin farauta ba wanda ba yake jahili ne kaga nan malamai suka ce bayani ne akan farala ilimi da darajar shi ko karnuka wanda yake malami yana da daraja sama da wanda yake jahilin kare ne jahilin karen ko ya kamo abun ba za a ci ba wanda kuma yake malamin kare ne in ya kamo ta kowane hali za a ci matukar aika shi akai yace idan malami ne faja'izun akaluhu ya halitta a ci kaga mafi kaskancin kare mu duba mafi kaskancin dabba shine wanda Allah yake cewa masaluka masalul kalbi in tahmil alaihi yarhas misalin shi kaman misalin kare mun ga dai kaskancin shi ta yadda ko abun nan ya taba ko abun shanka yayi lallagi sai ka wanke so bakwai kuma har da kasa saboda wannan dahi da guba dake tare da shi amma da ya zama na malami ne an karantar da shi sai Allah ya baka damar abun da yayi kamo maka kaci kuma wannan guban ma Allah ya dauke maka wangakin ta nauyin zata cutar da kai me yasa dan saboda an karantar da shi kaga bambancin ilimi ya dauka ka kare ka an banza sani ya dauka ta shi game da jahili yace faja'izun akaluhu ya halitta cin shi idza arsaltahu alai in kai ka tura shi zuwa ga farauta in kai ka tura shi ya kamo maka wani tsuntsu ko wata barewa ya kamo to wannan kaci wa kazalika ma anfadat aljawarihu maqatila wa hakanan abinda mamekanta suka zartar da yanka kashe shi mamekanta duka kibiya ce shaho ne dukkan su gaba daya halitta in kai ka tura qabla qudratika ala zakati kahin ka sami iko akan yanka shi koda kahin ka sami ikon yanka shi yan mutu a hannun su zakaci ran saboda aika sun da bismillah kamar yanka shi ne wa ma adrakahu qabla infaziha amma abinda ka same shi kahin su mutu limakatiri kahin su zartar da mutuwar shi bisa kashe shi ba lam yuqal illa bi zakatin wannan ba zakaci shi ba sai da yanka sun kawo maka shi da sauran ran shi to sai ka yanka zakaci wa kullu ma sittahu bi sahmika duk abinda kai farauta shi da kibiya ka aurum hika ko mashinka fa kulhu kaci fa in adraktahu zakatahu idan ka sami yanka shi yace fa zakihi kai zakka yanka shi idan ka tarda shi da ran shi ka harba shi da kibiyarka ko ka gefa mishi mashi amma da ka je da sauran ran shi to sai ka kwantar da shi ka yanka wa in fata bi nafsihi idan kuma ya mutu da kanshi fa kulhu zakaci idza qatalahu samuka idan kibiyarka ta kashe shi malam ya bita an ka matukar bai kwana ba da ka halba mishi kibiyarka kana zuwa kaga kibiyarka ce ta kashe shi to zakaci amma in kaga ba kibiyarka ta kashe shi ba da kibiyarka ta halbe shi ya fada cikin ruwa ka tarra shi cikin ruwan ba tabbas cewa kibiyarka ta kashe shi ba zakaci ba dan ba tabbas kibiyarka da ran shi tan nasa shi cikin ruwa kawai yan mutu matukar bai kwana ba amma koda kibiyarka ta kashe shi in ya kwana wannan ba zakaci shi ba waqila inna ma zalika fima bata anka mimma qatalahu aljawarihu yace wasu sun ce wannan yana kasancewa ne ga abin da ya kwana a gare ka ga abin da mamekanta suka kashe wa amma sahamu yujadu fi maqatilihi amma a samu kibiya a gurin makasashi fala ba asabi akalihi balahi a ci shi kana zuwa kibiya sai ka ganta wuyan shi ta caka ko kuma katar da kibiya tsakakan shi ta fita daga nan yadda ta fito nan to ka tabbatar da cewa kibiya ka ta kashe tunda a gurin makasa katar da kibiya wannan kawai ita ta kashe shi zakaci abunka yace wala tuqalul insiya bima yuqal bihi sayd ba za a ci dabba ta gida ba da abinda ake cin dabba farauta ba dabba ce ta gida akuya ce kaza ce ba za a doki kibiya a halbe ta ba a ce wannan halbin daidai yake da yanka ba za a doki mashi a gefa mata ba a ce daidai yake da yanka a ita kawai a kama ta a yanka ko da wannan zabuwa da take bada wahala ita wajen kamunta matukar ta gida ce ba a baka damar ka halbe ta da kibiya ba a matsayin farauta yace wal haqiqatu sunnatun mustahabba suna yanka ta suna dabban wannan da ake cewa ragon wannan da za a kama a yanka kamar yadda al-udhiya ragon ko tumkiya ko saniya da za a kama a yanka ita ake cewa al-udhiya to al-haqiqa ma dabbar da za a kama a yanka ita ake cewa al-haqiqa suna dabbar suna dan kan wani ya shahara an ce al-haqiqa kawai sunan mutane suke ci a ba wai shi sunan ba a dabbar da za a yanka suna yace sunnatun mustahabba sunna ce mustahabbi wa yuqqa anil mawlidi yawm sabi'i ana yin yanka ga yaron da aka aifa a rana ta bakwai kin shi rana ta bakwai bishatin mislu ma ka tu yace da abun nan karamar dabba irin abun da aka ambata kaga nan gurin ana yin kuskure wanda galibi mu a wannan zamanin ana abkuwa gare shi idan ta kama suna ya fado ma ayan bariki ko juma'a rana aiki ce sai a kai shi a kara kwana daya ya zamana ranar gaba, to wannan kuskure ne gaskiya, dan saboda abin da ya tabbata a sunna kuma ya tabbata a fiqhu, ya tabbata a dai musulunci kawai shine rana ta bakwai. Matukar ba wani uzuri ba akwai, ko kamar wanda aka ma operation aka yanka aka mata fashi, wannan ba zai yi ba a yi a cikin sati kwana na bakwai batta da lahiya, wannan uzuri ne. Amma ba wannan ba haka kawai saboda wata maslaha kai, in wannan maslaha za a kalla duk sha'air na addini sai a sauya su. In wannan maslahan mutun zai kalla cewa in nayi sunan wannan rajuma ajr uvra burce batta gyara ni barin ƙara rana ɗaya zama subudu, wannan duk wasu abubuwan gaba ɗaya sallar juma'a ma yi kuma ida ta kai ta subudu dan ta gyara ku, to wannan sha'air na addini ba a sauya su saboda maslaha khassa, dan wata maslaha ta mutun ɗaya a sauya abun ba a sauya. Yace yau musabi rana ta bako muslima zakarnahu, irin abin da muka ambata min sunnal udhiya na shekaru na layya, dabbar da zata yi layya ko rago ko tumkiya ko raƙumi ko saniya kaga dama zaka yanka ma danka matsayin suna, to shekarun na layya sune dai shekarun na suna. Yace wasifatu ha da siffofinta cewa a kiyaye mai ido ɗaya, a kiyaye mai gurgunci, duka gaba ɗaya siffar ɗaya ce. Yace wala yustahabu fi sab'atil ayyam, wala yusabu fi sab'atil ayyam al-yawm allazi wulida fi, a cikin lissahin kwanukan ba za a sa ranar da aka aihi yaron ba a ciki. Kenan an ce yau juma'a aka aihuwa, ba an ce ba juma'a ɗaya subudu ladi litinin, a za a tsallake juma'a yau aka aihe shi a ce subudu kwana ɗaya ladi litinin har zuwa kuma wata juma'a ta kewayo, dan an sa wannan rana sai zama kwana takwas. Yace wa tuzbahu dahawatan, ita ma ta sunan za a yanka ta da hantsi, ba tun da saya ba, da hantsi irin lokacin da ake layya. Yace wala yumassu sabibi bi shay'in min damiha, ba za a shafa ma yaro wani abu na jininta ba, ba za a dauko jinin dabba, jahiliya suke yin haka nan, a dauko dabba yankan a shafa mishi dan saboda wani canfin su, to ba a yi. Yace wai ukalu minha, za a ci daga cikin layyan wannan, wai tasaddaqu ayi sadaka wa tukusar, kaga ita ma dabbar da ta suna ɗaya take, sunna ta ɗaya ce da sunna ta dabba ta abun nan, sunna ta layya za a ci ayi sadaka, kuma dukkan shi akan babe na mustahabbi. Kaga shi ma nan gurin kasuwan malamai ta shigo, karfata ta malami ce kuma raba shi ake da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa farkon wanda aka ba ma karfata shine annabi. Na taba jin wani malami yana raddi akan cewa sun ba da karfata ta suna, ai sunna ce ta annabi. Wata rana annabi ya huto sallallahu alaihi wasallam, wani guda an yi suna zai wuce Madina, ya taho gidan aka zo aka leƙo, aka leƙa wata mai aihuwa ce, yana komawa da yace musu an yi sunan wannan da naga aihuwan nan zan wuce, aka ce eh an yi suna ya ma'aikin Allah, ya ce ina karfata ta, aka dauko aka bashi. To ka gani wannan wai sunna ce da ake ba malamai karfata, hadisai irin wanda ba su da asali, ba su da tushe ba, inda ka taba jin su ko ka gansu a littattafa daga kwakwalwa aka huddo su dan sa rai, to wannan babu shi a ciki, ba malamai ba su ta raba ma wanda ta ga dama. Zalimci ne a ayyana cewa kaza nawa, babu lahi wani abun al'adance ne, amma a wajabta a tila sama mutane kusan wajibi ho aka maida shi, kawai karfata ta malamai ce. Amma in a ganin damar su, ganin dama tsari a al'adance kawai suka ce wuya abawa ne, kai abawa ne, kaza abawa ne a al'ada, su wannan ba laifi bane, amma a wajabta musu, a lazumta musu cewa kawai kaza na wane ne da sunan addini, su inda matsala take su wancan ai al'ada suka yi, amma su malamai matsala sun raba abin da addini. A ana kawo hadisi cewa sunna ce ta annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam karamcin shi ya wuce rika tambaya ina karfata a bashi. Yace wa tuksaru izamuha, ana karye kashin, shi ma jahiliya basi suna kallon cewa in an karye kashin suna, yaron zai kasance mai yawan ciwon kai ne ko mai yawan kaza ne, wani canfin su ne wanda bayyana asali bayyana tushe. Yace wa in hulika sha'ru ra'sil mauludi, idan an aske gashin kan yaro, wato siddiqa bi waznihi min zahabin, aka yi sarka da nauyin wannan gashin na zinare ko azurfa ko kuma mu nan mu ce sefa ko naira, fazalika mustahabun hasanun, wannan abu ne mai kyau kuma mustahabbi ne, daidai wazanikin nashi, awan shi a auna da sikeli abada abun nan na kuɗi. Wa in khulliqa, kaga wannan kuma malamai suka ce kowa daidai ƙarfin shi, daidai iyawar shi, in ya kasance talaka ne a can zo yancin garan-garan yan kargo-kargo su yi nauyin gashin, kuɗi kaɗan za su yi nauyin wancan gashin, amma ya kasance mawadaci ne, yana iya aza ɗari-ɗari ko jika-jika ko jika goma-goma, kowa daidai gwargwadon halin shi, daidai gwargwadon nauyin shi. A'a, ba wanzamin ba, sarka aka ce sarka ta shafi kowa, kowa ake ba wanzamin, ma in yana cikin mabukata sai a bashi. Yace wa in khulliqa ra'suhu bi khaluqin, idan aka aske gashin kanshi da tararan al-khaluq badalan min ad-damm madadin jini da jahiliya allazi kana tafa'aluhu jahiliya wanda jahiliya suke aikatawa dukkan saba ma jahiliya ne fala ba asabi zalika babu lahi gami da wannan sai yace wal khitanu sunnatun min az-zukuri wajibatun yace sunna wai yin kaciya wajibi ce cikin mazaje sunna ce wajiba ma'ana sunna ce mai karhi matukar mutum musulmi ne yace wal khifad fi nisa'i makruma amma yin kaciya ga diya mata makruma ce karamci ne da girmamawa su wannan bata kai sunna wajiba ba wanda tura suke dauka suna aibata musulunci da ita suna wulakanta musulunci akan ta duka komai ya kasance ana samun shubha a cikin shi idan aka gaya maka tsarin yadda ake yin ta annabi alayhi salatu wassalam ya nuna cewa sai wanda ya iya ne duk wata sana'a dan wani wanda bai iya ta ba ya shige ta ya kawo illa ba zaka soki ba sana'ar da tsarin abin da aka kawo gaba daya mun gani cewa akwai wannan na jahiliya wannan tabib wannan likitan da yazo yace wannan abama ashir sayar da shi habbatu hayyatu sauda aka shayar da mutun maciyiya yan mutu daga wannan kawai ace duk likitanci ƙarya ne kuskuren shi ne da shi ne bai fahimci abin ba to haka nan kaciyar ta mata ba kowane wanzami ya iya ta ba duk wanzamin da ya kasance bai iya ta ba bai kware ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya musu yadda za a yi da tsarin da za a yi to amma idan ya zama an samu sabanin haka nan zai kasance ya sabbaba mata matsala ɗaya cikin biyu idan aka yi mata ita kamar yadda malamai suka ce zai kasance sha'awar ta zama na mu'tadila ce daidai ce ba sama ba kuma ba ƙasa ba amma idan ya kasance inda aka ce a yanke ya yanke sama da haka nan zai kasance ya hudda mata sha'awa kwata-kwata a rayuwarta ba ta da sha'awa to kaga wannan ba karaman aibu bane gare ta me ya kawo kuma sababin rishin iyawar shi da rishin kwarewar shi wanzamu ba kowane wanzami bane a musuluncin yake yi he wanda ya karanci yadda ake saboda yazo cikin sahihain bukhari da muslim ce al-fitratu khamsun tsarki guda biyar ne na daga cikin tsarki ma'ana al-khitanu kaciya da istihda da qasu sharab da kalima zafur na tafil ibdi wa zaman al-khitanu al-mustahab inda malikin al-ithaa isga lokacin da ake so ama yaro kaciya a wajen al-imamu malik shine lokacin da ya huddo shiriya shine zamanin da ake umarta shi da yin sallah yanzu kuma ake yi ma wai kurahu yawmus sabi makruhi ne wajen malik a rana ta bakwai ai wa ahara yawmul wulada to kuma min babu aula a ce rana a aihe shi makruhi ne a abun nan min babu fi'ili yahuda aiki ne na aikin yahudawa a je malikiya illa iza kana khafu ala sabi na ta'khurhi li zaman al-amr bi salat sai din ana tsoran zai sha wuya akai wancan lokacin da za a yi sallah naqtilifa fi man wulida maftuna an yi sabani akan wanda aka aihe shi da kaciye shi shin za a gudanar mushi da wuka a bisa gurin kaciye ko kuma ba za a gudanar mushi ba ko da abin ya faru malamai suna kawowa ko zai faru ko ba zai faru nan da yace wal khifadul matlub fi nisa'i idza altuma bil farj min az-ziyada ba ho kowace mace bace ake cewa amma kaciye suna ta sukar kaciyen mata da aibata musulunci a ciki sai an duba maccen da ta dace wanzamin shi yake duba ya san wanda ta cancanta a mata wanda ya kasance abin da ke kewayen farjin ta yayi ziyada akan yadda ake aihuwar mace na al'ada gabanta na al'ada shi ai ita ake ma wannan kaciya kuma shi ma ya daidaita daidai yadda zai zo a tsari na al'ada yace makruma ma'ana dabi'a ce ta karamci kamar yadda wasu daga cikin malaman mu suka tahi akai wakila wasun ce sunna ce kamar khitan na abun nan ita sai wadda ta dace ba kowace mace ba yace wa yazharu li annahu wajihul li anna nisa'u shaqaiqur rijali sai ce abinda zai zo cewa a gare mu mata da maza kusan duk daya ne yace kana bil madinati imra'atun yuqalu laha ummu atiya ya kasance a madina akwai wata mace da ake ce mata ummu atiya takhafidul jawari ita ke ma ayan mata kaciya faqala laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai yake ce mata ya ummu waji ya ke ummu atiya kai ce ikhfidi ki musu kaciya wala tankihi kadda ki cire musu gurin abun nan kinsu sosai fa innahu asra lil wajhi dan shi yahi kyan huska wa ahza inda zauji kuma shi yahi samun babban rabo a wajen miji in ta wuce kuma iyaka zai kasance an cutar da ita an cutar da mijin wa ma'ana la tinki la tubalighi fil qada'i da yace la tinki kada ki wuce gona da iri wajen yanke inda ake yankewa kenan kaga nan gurin sai da ma annabi alayhi salatu wassalam yan mata nunin ga yadda ake yi to min babu aula a ce wanzami na yau wanda za a ma macen da za a ma kin ma a sanar da shi cewa ya san ga abin ga yadda ake ni kuma ga yadda ake yi to sai ya kasance yayi abin lahiya bai cutar da ita ba me yasa hikimar ma gaba daya sun yi nuni malamai cewa wanda aka aiwa da wannan siffar gabanta yake da wannan siffar da take bukata a matakaciya matukar ba aiwa to zai ta kasance tana da fardu shahawa ko ta sha'awa ta hutar hankali wanda yana iya kai ta ga zina to saboda wannan tun tana wancan lokacin an ga abin da zai sabbaba mata matsala sai a magance shi tun tana karama to wa zai ki wannan matukar yana da hankali yana da dabi'a sai dai su da suke ganin zina ba laifi bane su a tsarin constitution da tsarin kahurai ko macen aure ta wata taje ta yi zina babu lahi a wajen su babu wata shari'a yau zaka kai shari'a a wajen juji kace ai na kama wani da matata idan ya ce mata ya bincike ta tirsa saki yayi a da san ranta kudi nawa kudin shi biya kau babu lahi babu shari'a ku tahiyyar da hankalinta da wayanta kau kasuwa ce su kai ka tahiyyarka ba abinda zasu ce maka to wanda suke da wannan ra'ayin da wannan aqida dan an yi wani abin da zai sabbaba zina ina ruwan su da shi bisa dauke ta alahi ba nan yace malam ya rihe bakin shi gami da halul khunsa wanda yake khunsa mushkil mace maza wanda yana da azzakari kuma yana da farji shin za a mishi kaciya ko kuma alkifad za a mishi ta mata ita ake ce ma kaciyan mata a larabci ita ake ce ma alkifad ta maza ita ake ce ma alkitanu to alkitanu za a mishi ko alkifad wanda mace maza ne yana da farji yana da azzakari wannan za a ma Al-Taji dinil Fakiha ne yake cewa malaman mu na Malikiya ba wanda yayi magana kan masalan nan babu nasi ko daya a Malikiya Shafi'iyya suna da magana biyu suka ce za a mishi kaciya ta maza lokacin da ya balaga sai a duba wanda zai jibinci lamarin kaciyan nan tashi kahin ya girma sai ya duba wakil laha ta wasu suka ce a bari har ya bayyana a ga wanne yahi bayyana a jikin wanne yahi karhi mazakunta ko matantaka wanne yahi karhi Ibn Najih haka yace la yuqtadanu lima anuti min qa'idati taglibul hadri ala al-ibaha kwata kwata ba za a mishi kaciya ta maza ba kamar yadda muka sani ana gabatar da hazar akan halacci saboda khitani sunna ne kallo zuwa ga al'aura ta babban mutum wanda yake ya kusa balaga ko baligi haramun ne saboda lakhami yana cewa al-murahiqu kal kabir wa ritkar muharramun li fi'l sunna shi wanda ya kusa balaga kamar babba ne ba za a je kalmi yasa da ma kaciya gaba ɗaya aka ce ayi ta kahin ya balaga yana dan shekara kaza saboda ka a bari har sai ya kusa balaga kallan al'aura wanda ya balaga haramun ne wai zahuru to wannan wanda suka ce wai mace maza a bar shi har sai ya balaga a ga wanne yahi karhi to in har ya balaga kawai ba za a mishi ba saboda kallan al'aura shi haramun ne shi kuma yin kaciya sunna ce kenan ba za a irtikabun haramun ba saboda aikata sunna yace wa yazharu li annahu yu'maru bi qatl an-nafs yace abinda ya bayyana garin shi za a ce ya ma kan shi kaciya li anna al-mukallaf ma'murun bi fi'l ma yuhillu islamuhu yace saboda mukallaf ana umarta shi yayi duk abinda zai cika musuluncin shi kaga wannan yana da wahala ya gabata cewa shi kaciya ko kamala ce ta musulunci sai a gaya mishi irin wanda ya sayo bawa bayan ya balaga ko kuma ya kusa balaga dan saboda ita sunna ce kenan irin yadda aka bawa ne na kahuri mu ai kaciya a musulunci sunna ce to ka sayo bawa ka huri be da kaciya kuma balagagge kai zaka kwantar da shi kato kalla al'aura shi ka mishi kaciya a kai zaka sa shi ya je yayi shi za a sa ya je ya fa'a ma kanshi duk da wahala dole shi zai je ya ma kanshi yace saboda mukallaf umarnin a kanshi yake yaro da ake ce ya a mishi dan saboda wannan kin yana a kanshi a cikin mudawwana aka ce yaqtanu ar-rijalu as-sibyanu wa yaqfidu an-nisa'u al-jawari liman idla'i ar-rijali ala zalika a cikin mudawwanatul kubra yace maza zasu ma yara kanana maza kaciya kuma mata su zasu ma mata yara mata kanana kaciya su ta mata saboda an hana namiji ya kalli ko ya yi mubashara da rungumar wani abu da ya shahi al'auran mata ka gani nan gurin shi yasa a zamanin annabi aka ce ummu adiya take ba wani wanzami namiji ba wal musannif rahimahullahu ta'ala mai risala Allah ji kanshi Allah mushi rahama ya bayyana kyarar hukuncin kaciya da kuma al-hifad amma al-alama khalil khalil ibn ahmad mai mukhtasar khalil ahmalahuma gaba ɗaya bai ambace su ba cikin mukhtasar ko ɗaya fa kam min kitabin sagirin fa hadhal kitab yujad fihi ma laysa fi akbar min ce irin wannan kwa tana faruwa zaka samu katan littahi da shi ake ji da shi ya manta wata mas'ala wani dan karamin littahi a same ta a ciki kaga gashi ta faru duk girman mukhtasar da ake cewa mas'ala 100,000 man dukiya 100,000 mafahumiya amma gashi mai mas'ala 4,000 ko 4,000 ya ambaci abinda Khalil bai ambata ba Allah mushi rahama da jin kai Allah jikan su gabaki daya nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh